الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 29 ga watan Shawwal hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1440 wanda ya dace ma 2 ga watan 7 shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna kitabu tauhidi alladhi huwa haqqullahi 'ala al-'abidi na Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala kafin darasi na yau ba da yake idan da tambayoyi suna iya gabata tambaya game da al-qanut tawtiri kafin ruku'u ya dace a yi ko kuma bayan an dago daga ruku'u ita al-qanut tawtiri kafin ruku'u ake yin ta tare da kuma halaccin yin ta bayan an dago daga ruku'u amma mahallin ta wanda yafi dacewa da ita shine kafin ruku'u al-qanut tawtiri akwai nau'i na biyu na al-qanut ita ce wadda ake yin ta linnawazi domin wasu al'amurra waɗanda suke faruwa waɗanda suke samu jama'a ta musulmi to ita wannan akan yi ta bayan an dago daga ruku'u kuma tare da halacci ita ma akan iya yin ta kafin dagowa daga ruku'u amma mahallin ta da yafi dacewa shine bayan an dago daga ruku'u an gane ko kenan anan abinda muke so mu gane akwai halaccin yi kafin ruku'u ko bayan ruku'u amma ita tawtiri kafin ruku'u ya dace a yi ta ita kuma kenan wanda ake yi linnawazil ita kuma bayan an dago daga ruku'u ake yin ta na'am duk waɗannan magunguna da za a bada na cewa a turara ko a yi wanka da shi ko a sha da sunan cewa maganin sammu ko wani maganin miyagu ko wani maganin baki gaba ɗayansu haramu ne ba sa halatta nau'i ne wanda yake na shirka Allahumma shi maganin da za a iya cewa a yi wanka da shi daga cikin irin waɗannan magunguna kaddara cewa mutum ne yake da rashin lafiya a bayyane a jikin fatarsa wasu kuraje da abin da ya kama da haka to wannan ba laifi ana iya yin wanka da maganin domin sinadarin da yake cikin maganin ya shiga cikin fatarka an gane ku to haka shi ma kamar misali na tirarawa kaddara cewa mura ce kake da ita sai aka baka wani magani na tirare cewa in ka tirara ka shaki hayakin da izinin Allah ka samu lafiya wannan ba laifi ana yi amma da sunan cewa wani tiraren miyagu ko wani maganin iska ko wani da sunan cewa maganin sammu da sauransu wannan da wani na wanka da wani na sha da wani tirare gaba ɗayan su ba sa halatta haramun shirka ne na'am a wai amsar bashi a banki inda bashi ne da ruwa koda banki bace koda ba banki bace za ta baka haramu an gane ku duk bashin da zaka karba wanda in ka tashi mayar da wannan bashi sai ka mai da sama da abinda aka baka to wannan kwata kwata baya halatta su ko duk galibin irin bankunan da muke da su a kasar mu a irin wannan lokaci galibin su bankoki ne waɗanda suke arribawiya masu mu'amala da riba ba yanda za a yi su dauki bashi fi sabilillahi su baka jikadari in ka tashi dawowa kamar don su jikadari daidai sai sun dora wani abu don haka daukan irin wannan bashi baya halatta sai in mutun ya fada cikin larura micece larura kai ne babu cin yau babu na gobe kana jin tsoron yunwa za ta hallakar da kai ka nemi a taimaka maka a baka bashi fi sabilillahi anki a taimaka maka a baka sadaka anki to sai ka je ka dauki bashi gwalgwadan abincin da zaka ci na wannan yini domin ka toshe maganin yunwa domin shi duk wanda ya ji tsoron hallaka saboda tsananin yunwa to hatta da mushe an halatta masa ya ci shi ko da mun wannan bashi bai da bambanci da musai to shine amma maganar cewa ba ni da abun hawa bari na dauko bashi na sayi abun hawa ko ba ni da gidan shiga wannan dukkan su ba da rura bane ba wannan ana kiran su hajiyat ma'ana bukatu ne in bukatar ka in ka kai kai amma wannan ba da rura bace wanda za ta sanya ka ka dau bashin banki gane ku sai abin da yake da rura ban makawa domin dan adam baya rayuwa sai da abinci yunwa ta dame ka ka buga ka rasa abin da zaka ci kuma ka rasa wanda zai taimaka maka to a wannan lokaci ne zaka iya daukan bashi gwalgwadan abincin da zaka ci na'am wai wa'azi da ake dalilin suna ko wani aure shi abinda wa'azi yake bukata munasaba a samu wata munasaba wadda dama ce wadda za a samu mutane a dau hankalin su domin a gabatar musu da wato abinda zai amfane su game da karantarwa ta addini wata dama ce ake samu wadda ba a bari ta kuci an gane ko don haka ba laifi bane ba a irin wannan yanayi in aka ce suna duk da cewa harka ta suna akwai abubuwa da aka shigo da su waɗanda kwata-kwata sun saba ma addini an maida su a matsayin ibada amma haka misali na a tara mutane a sababin irin wannan walima ta aure ko kuma walima wadda take ta suna a ɗan yi musu wa'azi wannan duka ba laifi ba ne an gane ko in an samu haɗuwar jama'a shi dai munasaba ake samu ake wannan dama ce fursa ce wadda kenan kar a bari ta kuce shi ne duk da cewa shi abin da ya shafi suna inda ya kamar misali irin yadda ake zawa a ce a yi wani taron fatiyar suna wannan to daman kwata-kwata bayan halatta fatiyar suna wani sabon abu ne wanda aka shigo da shi cikin addini wanda baya da asali a karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk malamin da kake so ka tsare ba ma a littafi na wato hadisi ba ko a littafi na fikihu ba a nassi ba ko a sharhi babu inda zai nuna maka cewa a ran bakwai a tara malamai da sunan fatiyar suna babu shi a addini a wurin yan mushan aka gani su ne a ran bakwai fasto yakan zo a dauko jinjiri a bashi yayi addu'a da shi da jama'arsa to sai aka yayi mu wannan aka cusa a cikin addini kuma sai a irin wannan kasashen mu na Hausa ma zaka sami irin wannan fatiyar suna a tare mutane a ran bakwai wannan kwata kwata bai da asali a cikin addini kali ne dan haka bai halatta to yana irin wannan ne za a fake da wannan kwata kwata bai halatta wannan shi dai da yake ita walima ta aure abu ce sananna tabbatacciya a cikin shari'a kenan irin wannan dama ta tare mutane ba laifi amma a suna babu wata alaka da za a tare mutane misali an riga yi ka da wasu ratori misali wani mutum ne wanda yake ya zo masallaci an tsere masa da raka'a ɗaya ko biyu a matsayin shi na masbuki sujada ba a da sai ta kama limami yaya zai yi a lokacin da limami ya salamci ya duka zai yi ba'adi to kai sai ka tashi ka ci ko abin da ya rage maka in ka salamci kuma kai ma ka yi ba'adi amma in kabli ce ta kama limami to za ka bi shi ku yi an gane ko in ya salamce sai ka tashi ka ci ko abin da ya rage maka kuma ba za ka maimaita ita wannan kablin don haka kenan kabli ita ce ake yi tare da limam amma in ba adi ce to sai ka ci ko abin da ya rage maka sannan ka salamce kuma kai ma kai ba adi amma sharaɗin kabli ko ba'adi ta kama limami shine ya zamanto mutum ya samu raka'a cikakka tare da limami darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna di cikin baban da ke bayani game da abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa cewa shashen wannan al'umma lalle ne sai an samu waɗanda za su juya hannun agogo baya shine su koma bautar gumaka daga cikin wannan al'umma shine malam yayi babun kamar haka babu ma ja'a anna ba'd hadhihi al'ummati ya'budu al-awthan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa cewa lalle wani bangare na wannan al'umma za su koma bautar gumaka a gane ko za su bauta ma gumaka wanda bayani ya gabata idan aka ce al-awthan jam'i ne na wathan idan aka ce wathan duk abinda ake bauta masa koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala shine ake kira da wathan kenan ma'ubida kullu ma'ubida min dunillah duk abinda ake bauta masa koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala to sunansa bulki amma sharadi ya zamanto da yarda shi da amincewarsa idan bai yarda ba bai amince ba game da wannan ibada da ake sarrafa masa to ba za a ce masa gunki kamar yadda annabi Isa alaihi salam an bauta masa amma ba tare da ya yarda da wannan ibada da ake sarrafa masa haka Maryam alaihi salam wato an rike ta matsayin Allah ana bauta mata kamar yadda ubangiji ta'ala yake kissanta mana a cikin suratul al'azmin suratul an'am wa idza qala Allahu ya Isa ibn Maryama a anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bi haqq al-aya haka mala'iku an bauta musu ko kuma mu ce ana ma bauta musu amma ba dan sun yarda sun amince da wannan ibada da ake musu haka salihan bayi to dan haka shine yace lalle wato sharan wannan al'umma wato za su koma bautar gumaka shine malam yazo mana da ayoyin da suke tabbatar da haka wanda bayani ya gabata a kan su har ma mun shiga hadisi na ƙarshe wanda malam ya zo da shi wato a cikin babu shine hadisin Sauban Allah ya kara masa yadda na cikin Sahihu Muslim ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada inna allaha zawali al-arda fara'aytu mashariqaha wa magharibaha. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace lalle ubangiji mai girma da daukaka wato ya tattara mun kasa gaba dayanta duk fadinta, ubangiji ta'ala ya tattara mun ita gudaya. Shine sai yace fara'aytu mashariqaha wa magharibaha, manzon Allah yace na ga gabacin ta da yammacin ta gaba daya. To dangane da cewa Allah ya tattara mun kasa gaba dayanta, wasu malamai suka ce wato an karfafa ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya hango gabacin duniya da yammacin ta gaba daya. Wasu malamai suka ce a zahirin hadisi abinda yake nunawa kasar ce gaba dayanta ubangiji subhanahu wataala ya tattara ta gudaya, ya kusanto ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gabacin duniya da yammacin ta. Wannan kuma shine abin da yafi kusa da lafazin hadisi wanda ka dauka a yau, gashi al-kura al-ardiyya, wani dan kwallo ne, wata balo ce a gaban ka wanda zaka ga duniya gaba daya, yankin Afrika da yankin Asiya da yankin dukkan sasanni na duniya zaka ga. Gashi wani dan kwallo ne, karta duniya gata a gaban ka. To ina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Dan haka zahirin hadisi gaba dayan kasar ce Allah ya tattara ta gudaya, ya kusanto da ita ga manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya ga gabacin duniya da yammacin ta. Dama in ana maganar kasa wato shine gabacin ta da yammacin ta, an gane ko shine yafi ko ina girma. Sai yace wa inna ummati, yace lalle al'ummata sayabulugu mulkuha mazuwiya li minha, lalle mulkin al'ummata manzon Allah yace zai isa iya gwalgwadon duk inda wato aka tattara mu kenan, duk inda aka tattara mu aka kusanto mu, to mulkin al'ummata sai ya kaina. Menene mulkin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Wato shine musulunci. Tun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana raye kafin ya bar duniya, Allah ya nuna masa duk inda musulunci sai ya kai. Wannan kuma ya tabbata kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wato a lokacin sahabbansa. Domin wato musulunci da ya dangana gabas wato sai da ya kai kasar da ake kiranta Sindh da Hind, domin Sindh da Hind wato suna gabacin duniya, musulunci sai da ya dangana da can. Idan ka dauka yammacin duniya wato sai da ya kai bayan teku wanda ake kiran shi al-baharul muhit, sai da ya dangana izuwa wani gari da ake kiran shi Banja, an gane ko? Banja wato kilo hudu ne tsakaninta da Spain, ko kuma mu ce sai da ya dangana har izuwa Spain, wanda shine ake kira biladul maghrib, yammacin duniya. Kenan in kai gabas musulunci sai da ya dangana da Hind, idan kai yammacin duniya sai da ya dangana da Andalus wato ita ce Spain, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari, kuma wannan a lokacin sahabbansa. Shine yace wa inna ummati, yace lalle wato al'umma ta sayabulugu mulkuha, manzon Allah yace da sannin mulkin ta zai cimma mazuwiya li minha, duk abinda aka tattara mun na kasa musulunci sai ya kaina, mulkin al'umma ta sai ya kaina. Daman galibin wato garuruwa dama a gabacin duniya suke da yammacin ta, saboda a wannan lokaci kudancin duniya da arewacin ta wannan shi baya da fadi sosai, amma kudai wannan gabas da yamma musulunci sai dai. Sannan manzon Allah ya ce wa uditul kanzaini al-ahmar wal-abyad. Manzon Allah ya ce an bani taskokin nan guda biyu, al-ahmar yar taska ita ce zinare, wal-abyad da farar taska wato ita ce azurfa. Me yake nihi da wannan taska biyu da Allah ya bashi? Shine dukiyar da wato Kaisar sarkin Rumawa da ya tara, da dukiyar da Kisra shine sarkin Farisawa ya tara. Gaba daya Ubangiji Ta'ala ya ba manzon shi sallallahu alaihi wasallam waɗannan taskoki guda biyu, wanda galibin dukiyar wato Kaisar wato ita ce zinare sarkin Rum, galibin abinda suka tara na dukiya wato zinare, su kuma Farisawa galibin abinda suka tara na dukiya azurfa ce. Amma tare da cewa agun su Farisawa akwai zinare, sai dai bata kai yawan azurfa ba, kamar yanda agun sarkin Rum akwai azurfa sai dai bata kai yawan zinaren da ke gunsa. To gaba ɗayan waɗannan sarakuna waɗanda suke wato masu fada a ji, wanda a wannan lokaci a duran ƙasa babu wasu sarakuna waɗanda suke da ƙarfin mulki sama da waɗannan sarakunan, sarkin Farisa da sarkin Rum, ko mu ce babu daululi waɗanda suke masu ƙarfi a ban ƙasa sama da waɗannan daululi guda biyu. Manzon Allah yake ba sahabbansa labarin cewa Allah ya masa kyautar waɗannan taskoki guda biyu, yana ba da albishirin cewa duk abin da suka tara na dukiya zai zama ganima ta musulmi. Gane ku? Domin duk abin da aka ba al'ummarka kai aka ba, waɗannan daululi an karya su, an fatattake su, an wawushe duk abin da suka tara na dukiya bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi wato sarkin ita daula ta Rum a zamanin Umar Allah in kara masa yadda aka karya ta, idan ka dauka ita kuma daula ta Farisa zamanin Usman Allah in kara masa yadda, shine anan yace wa uditul kanzaini, manzon Allah yace an mun kyautar taskoki guda biyu, sai yace al-ahmar yar taska wato ita ce zinare kenan ta sarkin Rumawa Kaisar, wal abyad wato da farar taska wato ita ce azurfa kenan ta sarkin wato Farisa shine Kisra. Sannan manzo Allah ya ce wa inni sa'altu rabbi, shine mun yi misali muka ce kamar yanda in ka dauka a zamanin mu a yau a duk duniya babu daululi waɗanda suke masu jin ƙarfi da kansu sama da daula ta Amerika da Rasha, to waɗannan su matsayinsu a wancan lokaci kenan, matsayinsu a wancan lokaci. Sai ya ce wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bi sanatin bi amma, manzo Allah ya ce lalle na roki al'umma, na roki ubangijina ga al'umma ta cewa kada Allah ya halakar da ita bi sanatin bi amma, wato da shekara wadda take ta fari wadda za ta hada wato duniya gaba ɗaya kenan ta halakar da al'umma. Idan aka ce sana ana nihin shekara ta fari kenan, bi amma kenan da musiba wadda take gamammiya wadda za ta halakar da kowa. Wannan addu'a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya cewa kar Allah ya halakar da al'ummarsa wato da halaka wadda take gama gari wadda za ta hada kowa. Shi ne ya ce wa inni sa'altu rabbi li ummati, lalle wato na roki ubangijina ga al'ummata, ko kuma na roka ma al'ummata ubangijina Allah yuhlikaha bi sanatin bi amma, kar ya halakar da su wato da musiba wadda take gama gari. Sai yace wa Allah yusallida alaihim aduwan min siwa anfusihim, kuma na dada roƙonsa cewa kada ya saka ma al'ummata wasu abokan gaba min siwa anfusihim waɗanda ba na cikin su ba. An gane ko abokan gaba waɗanda suke na waje kar Allah ya saka ma al'ummata. Fayastabiha bayyabatahum makiyin da wato zai halatta bayyabatahum wato shine jama'ar su. In aka ce bayba shine hauza kenan taron su gaba daya, ko kuma bayba wato shine kwalkwali kenan hular kwano wanda mayaki yake sawa. Domin duk wanda aka halitta hular kwanon shi aka kama shi aka hudda masa shi mayaki, to wannan an yi rinjaye a kan shi kenan. A kaikaice anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana mana addu'ar cewa kar Allah ya ba makiyan mu wato rinjaye a kan mu. Gane ku, waɗanda suke kafirai kar Allah ya ba su rinjaye a kan musulmi. Shine ya ce wa Allah yusallita alaihim aduwa, na roƙi Allah cewa kar ya saka ma al'umma ta makiyi min siwa anfusihim wanda ba na cikinsu ba. Gane ku, makiyi wanda yake na waje. Fayastabiha bayyabatahum wato ya halitta kwalkwalinsu, ko ka ce ya halitta taronsu, ma'ana ya yi rinjaye a kansu. Sai ya ce wa inna kinan addu'a biyu ya yi mana a nan, kar Allah ya hallakar da mu da musiba wadda take gama gari, kuma kar Allah ya ba makiya rinjaye a kanmu. Wannan addu'a biyu ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mana. Sai ya ce wa inna rabbi, lalle ubangijina, kala ya faɗa ya ce ya Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam, ya ce inni idza qadaytu qada'an, Ubangiji ta'ala ya ce lalle ni idan na hukunta wani hukunci, fa innahu la yurad, hukunci na Ubangiji ta'ala ya ce ba a iya dawowa da shi a ce ba haka ba, duk abinda na hukunta. To hukuncin Allah ya kasu kashi biyu, akwai al-qada'u shar'i, akwai al-qada'u al-kauni. Wanne ake nufi a nan? Shine al-qada'u al-kauni. Domin al-qada'u shar'i shi baya kasancewa sai akan abinda Allah yake so, kuma sannan yana iya kasancewa kuma yana iya kasa kasancewa. Yanzu misali, Allah ya shar'anta mana, ya hukunta cewa mu kadaita shi a cikin ibada, ya hukunta mana cewa mu yi da'a ga mahaifa, ya hukunta mana cewa mu tsaida waɗannan salloli lokaci biyar, mu yi azumi, mu sadar da zumunta da sauransu. Wannan duka ana kiran shi al-qada'u shar'i. To kaga shi wannan al-qada'u shar'i wasu sun karba da hannu biyu wanda Allah ya musu dace suna da'a ga Ubangiji subhanahu wata'ala akan wannan abubuwa da ya hukunta, suna kadaita shi a cikin ibada, suna da'a ga mahaifa, suna sadar da zumunta da duk abin da Allah ya shar'anta ya hukunta. Wasu ba sun watsar, sun juya masa baya. To dan haka shi al-qada'u shar'i baya kasancewa sai akan abin da Allah yake so, kenan yana iya tabbata ga wanda Allah ya musu dace, kuma yana iya kasa tabbata ga wanda Allah yake nihin tabar da su. Misali kamar yadda Allah yake faɗa wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana, Ubangijinka ya hukunta kar ku bauta ma kowa in ban da shi, kuma ya hukunta cewa uwa da uba ku kyautata musu matukar kyautatawa. Wannan ana kiran shi al-qada'u shar'i. Sannan shi kuma al-qada'u al-kauni, al-qada'u al-kauni shi kuma yana kasancewa akan abinda Allah yake so da ma abinda Allah baya so. An gane ku, shi al-qada'u al-kauni. To sai dai shi al-qada'u al-kauni kuma dole ne shi ya tabbata. Duk yanda za a yi ban makawa dole ya tabbata. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa a cikin suratul Isra, wa qadayna ila bani Isra'ila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'alunna uluwan kabira. Ubangiji ta'ala yace mun hukunta zuwa banu Isra'ila a cikin littafin da muka saukar ma manzansu cewa la tufsidunna fil ardi marrataini, lalle ne za ku yi barna a ban ƙasa shudi biyu. wala ta'alunna uluwan kabira, kuma lalle ne za ku yi girman kai, girman kai wanda yake mai girma. Kaga wannan al-qada'ul kauni ne, kuma ba makawa sai ya tabbata. To dan haka anan da yace inni idza qadaytu qada, lalle ni inna hukunta wani hukunci, fa innahu la yurad, lalle ne ba a mayar da hukunci na. To wannan ya takaita ne akan al-qada'ul kauni. Sai yace wa inni a adaituka li ummatika Allah uhlikahum bi sanatin bi amma, Ubangiji ta'ala yace lalle wato na maka kyauta ga al'ummarka cewa ba zan halakar da su bi sanatin bi amma, wato da musiba wadda take gama gari, bala'i gama gari wanda zai tumbuke kowa da komai. Ubangiji ta'ala yace na maka wannan alƙawari, na maka kyautar al'ummarka, ba zan halakar da ita da wata musiba wadda za ta tafi da su gaba daya irin yanda na halakar da al'ummun da suka gabata. Yanzu idan ka dauka Adawa mutanen Annabi Hudu, gaba ɗayan su Allah ya halakar da su. In ka dauki Samudawa mutanen Annabi Salihu, Allah ya halakar da su. Mutanen Annabi Nuhu da Allah ya halakar da su da musiba gama gari. Haka mutanen Annabi Nuhu alaihi salam, sai waɗanda kawai suka yi imani su kaɗai ne Allah ya tsiratar da su. To dan haka wannan al'umma albarkacin wannan addu'a ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An gane ko? Amma in ba dan haka ba, to da Allah ya halakar da mu irin yanda ya halakar da al'ummun da suka gabata. Shine yace wa inni a'aituka li ummatika, lalle wato na maka kyauta ga al'ummarka, Allah uhlikahum bi sanatin bi amma, ba zan halakar da su da wata shekara wadda take da bala'i wanda yake gama gari gama duniya. Sai yace wa Allah usallida alaihim aduwan min siwa anfusihim, kuma na maka alƙawarin wato cewa ba zan saka ma al'ummarka wani makiyi, min siwa anfusihim, wanda baya cikinsu, fa yastabiha baydatuhum, wato ya halitta jama'ar su yi rinjaye a kansu, na maka wannan alƙawari. Sai yace walau ijtama'a alaihim man bi aqbariha, yace koda wanda ke sasannin duniya gaba daya na makiya za su yi ca su haɗu a kan jama'a ta musulmi, duk duniya gaba ɗayanta ta kafirai inda za ta haɗu ta yi ca a kan musulmi, Ubangiji ta'ala ya ce to na yi alƙawarin ba zan ba su rinjaye a kan muminai. Amma sharaɗi, Ubangiji ta'ala ya ce hatta ya kuna ba a duhun yuhliku ba a bar, sai in ya kasance al'ummarka junansu na halakar da juna, wa yasbi ba'dhum ba'dha, kuma junansu na riba ci juna. An gane ku? To in har junansu yana halakar da juna, suna cin kansu, suna yakar junansu, junansu yana riba ci juna, to wannan alƙawari ba zan cika musu shi. Ma'ana kasancewar kenan zan ba makiya rinjaye a kansu, sharaɗi ne Allah ya. Matukar musulmi ba za su ringa cin kansu, suna yakar junansu, suna riba ci junansu, to ba yanda za a yi makiya su samu rinjaye a kansu. Amma da zaran ya kasance musulmi suna yakar junansu, suna ribace junansu, to makiya za su yi galaba a kansu. Dan haka kenan wannan addu'a ta biyu, Ubangiji ta'ala ya sanya sharadi na cewa kada ya ba makiya rinjaye a kan muminai. To Allah ya sanya sharadi, sharadin cewa ya hatta ya kuna ba abuhum yuhliku ba abu, har sai idan junansu ya kai yana halakar da juna, wa yasbi ba abuhum ba abu, junansu na ribaci juna, to a wannan lokaci makiya za su yi galaba a kansu, kamar yanda kafirai a yau suka yi galaba a kan muminai. Ba komai ba ya janyo mana wannan matsala illa kasancewar yanda mu jama'a ta muminai muke yakar junanmu, shi ne sababi. Wanda wannan ku kasancewar abu ne wanda yake tabbatacce a fili, ga yanda al'umma ta musulmi junansu yake yakar juna. Wanda kar mu manta, bayani ya gabata lokacin yakin Tatar, waɗanda suka zo suka halakar da jama'a ta musulmi, suka halakar da jama'a ta musulmi wanda da suka shiga birnin Baghdad a cikin yini daya sai da suka yanka malami sama da mutum da sama da 500 wanda mace mai ciki ake zawa a farka cikin abuddo yaron kuma a kashe shi shi ba wanda dullata tafan musulunci suka ringa zuba su teku sai da aka yi gada tun daga wannan gaba har izuwa waccan gaba da tattafai ne ake takawa a tsallaka sai da ya kai ruwan teku ya canza ya yi baki saboda taddawa ta da tattafai wanda aka rubuta to ba komai ya janyo wannan bala'i makiya suka yi galaba ga muminai illa kasancewar muminai da suka ringa yakar junansu shine ya janyo wannan bala'i da musiba wanda Ibn al-Asir Allah ya ji kansa yake cewa na kwashi shekaru da dama yace ina mai kauda kai game da ambata wannan tarihi a cikin littafi na al-Kami saboda girman al'amari yace wallahi sai nayi rubuta wannan tarihi kawai girman al'amarin sai yasa in kauda kai har aka kai wani lokaci ya gaban makawa ya kamata wannan tarihi a tabbatar da shi sannan ya rubuta shi a cikin littafinsa wannan kuma ya faru ne a shekara wato karni a cikin karni na 7 shekara ta 617 wannan al'amari ya faru yakin ta tar to shine anan shine sai mana yake cewa wa rawahul burqani fi sahihihi al-imam al-burqani ya rawaito wannan hadisi a cikin littafinsa ingantacce wa zada kuma ya dada a riwayarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa inna ma akhafu ala ummati al-a'immatul mubtadi manzo Allah yace lalle wato abinda nake ji ma al'umma ta tsoro yace shugabanni waɗanda suke masu batar da jama'a masu kautar da su gabarin wato tafarki madidici manzo Allah yace wallahi su kadai nake ji ma al'umma ta tsoro al-a'immatul mubtadi shugabanni waɗanda suke masu batar da jama'a lafazin al-a'imma jami'i ne na imam idan aka ce al-imam wato shine abun koyi imma ya kasance abun koyi a cikin alkhairi ko ya kasance abun koyi a cikin sharri an gane ko akwai limami na kwarai akwai limami wanda yake da banza limami na kwarai wanda ya zama to abun koyi a cikin aiki na alkhairi kamar yadda Ubangiji ta'ala ya maida annabi Ibrahim da ɗanshi Ishaq da jikan shi Yaqub cewa limammai ne abun koyi a cikin addini waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kana waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa awhayna ilayhim fi'l alkhairati wa iqamas salati wa ita'az zakah wa kanu lana khashi kamar yadda yake cikin suratul anbiya ubangiji ta'ala yace mun maida Ibrahim da dan shi Ishaq da jikan shi Yaqub mun maida su limammai ne ya haduna bi amrina suna shiryar da jama'a bi amrina da izinin mu kaga waɗannan limammai ne a cikin aiki na alkhairi to haka fir'auna da mabiyansa an gane ko Ubangiji ta'ala ya maida su limammai amma limammai ne a cikin sharri kamar yadda Allah ya ambata a cikin wato suratul qasas waja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar wa yawmal qiyamati la yunsar Ubangiji ta'ala yace mun maida su limammai ne waɗanda suke kiran mutane zuwa shiga wuta don haka a ranar kiyama Ubangiji ta'ala ya ce ba za a taimaka musu ba a ba su kariya game da azabar Allah don haka shi ne a nan ya ce wa inna ma akhafu ala ummati al-mudilli al-a'immatul mudilli lalle abinda kadai abinda nake ji ma al'umma ta tsoransa manzo Allah ya ce shugabanni waɗanda suke masu batar da jama'a kenan su batattu ne a karan kansu kuma suna kokarin batar da jama'a to dan haka wato waɗannan limammai waɗanda suke masu batar da jama'a sun kasu kashi biyu, akwai waɗanda suke a matsayin malamai ne masu jan jama'a, masu kokarin jan jama'a zuwa shari'a, amma alhali wato ba malamai bane, kamar waɗanda suke kiran mutane zuwa hanyoyi na hallaka. Misali, in ka ɗauka tun daga wancan lokaci, irin waɗanda suke wato shuwagabanni na malamai, waɗanda suke na jahamiya da mu'tazila da sauransu, waɗanda kaga a matsayin limammai ne, waɗanda su ne suka gurɓata addinin musulunci, da irin waɗannan limammai na rafida, ma'ana yin shi'a, waɗanda su a matsayin wai jagora ne na al'umma, su ko suna batar da jama'a, suna kautar da su daga tafarki wanda yake gabarin tafarki madaidaici. Kenan, don haka kenan, a waɗannan limammai akwai malamai, sannan kuma akwai wato mahukunta waɗanda suke tirsasa jama'a akan doka wadda take ta saba ma Allah subhanahu wa ta'ala, ta saba ma manzansa. Waɗannan su ma suna daga cikin al'a'immatul mudilli, kenan malamai waɗanda suka kauce ma tafarki madaidaici, kuma suna ƙoƙarin jan al'umma cewa zuwa wannan abu da suke faɗa shi kuma alhali ya saba ma shari'a. Kenan, da mahukunta waɗanda suke ɗora jama'a akan hanya ba ta Allah ba, wannan dukkansu ana kiransu al'a'immatul mudilli, su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yake ji mana tsoro. Sai ya ce, wa idza waqa'a alaihimus sayf, manzon Allah ya ce in har takobi wato ya auku akan al'ummata, ya kasance kenan sun zare ma junansu takobi, suna yakar juna, manzon Allah ya ce lam yurfa'a ila yawmil qiyama, har izuwa kiyama ba za a dauke ba wannan takobi. In dai al'ummata suka fara yakar junansu, manzon Allah ya ce to ku tabbata har kiyama wato ba za a dauke wannan takobi. Wanda kasancewar wannan kwa ya kasance tun lokacin da aka kashe khalifa na uku daga cikin khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Usman. Tun daga kashe Usman wato fitina ta kunno kai, wanda jama'a ta musulmi suka ringa yakar junansu, wanda wannan yakar juna ba za su daina ba har zuwa kiyama, kamar yadda manzon Allah ya faɗa. Shine abin ya kai har yau jama'a suna yakar junansu na musulmi, kuma haka za su ci gaba da yakar junansu har zuwa kiyama. Shine ya ce wa idza waqa'a alaihimus sayf, ya ce in har takobi ta auku a cikinsu suka ringa yakar juna, lam yurfa, manzon Allah ya ce ba za a ɗauki wannan takobi ila yawmil kiyama, har zuwa tashin kiyama. Sannan sai ya ce wala taqumu sa'atu, kiyama ba za ta tabbata ba hatta yalhaqa hayyu min ummati bil mushriki, manzon Allah ya ce sai an samu wata kabila daga cikin al'ummata wato ta haɗu da mushrikai. Haɗuwa da mushrikai shin su tashi ta kanas, su je su iske su, su ringa bauta ma gumaka kamar yadda suke bauta ma, ko kuma a hukunce su ringa aikata irin aikin da mushrikai suke aikatawa. Gaba ɗayan wannan kin ya tabbata, wasu sun tashi sun je sun kwatsu da mushrikai suna bauta ma gumaka kamar yadda suke bauta ma, wasu ba aikin irin yadda mushrikan suke yi haka suke yi, kenan sun haɗu da su. Shine ya ce hatta yalhaqa hayyun min ummati, in aka ce hayyun shine kabila, shine a Hausa ake kira taushe ka kenan, jam'unsa shine al'ahaya. Shine ya ce hatta yalhaqa hayyun min ummati bil mushriki, wato sai wata kabila daga cikin al'ummata manzon Allah ya ce ta haɗu da mushrikai, amma a nan manzon Allah ba yana nihin wata kabila ainihinta, a sai an samu wasu jama'a kenan daga cikin wannan al'umma sun haɗu da mushrikai, ma'ana suna bauta ma gumaka irin yadda su mushrikai suke bauta ma. Sai ya ce wa hatta ta'abuda fi'amu min ummati al-awsan, ya ce har sai an samu wasu jama'u daga cikin al'ummata manzon Allah ya ce sun ringa bauta ma gumaka. Hadha huwa mahallu shahid, a cikin al'ummata manzon Allah ya ce sai an samu wasu jama'u, lafazin fi'am, jama'u waɗanda suke kenan gauraye, wasu daga nan, wasu daga nan, wasu daga nan, shine ake nihi da fi'a. Maza Allah ya ce sai an samu jama'u daga cikin al'ummata, wato suna bauta ma gumaka. Kaga wannan raddi ne akan waɗanda sun tafi akan cewa ai ba yanda za a yi al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su koma bautar gumaka, cewa bautar gunki an riga an kare. Suna kafa hujja da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa lallai shaytani ya yanke kauna cewa da za a bauta masa a cikin jaziratul arab, wato shine tsibiri wanda yake da larabawa. Wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ba da labari dangane da shi shaytani shine ya yanke kauna cewa nan gaba yace ba za a bauta masa, amma da yake al'amari ne Allah ya riga ya hukunta, kamar yanda annabi manzon Allah ya ba da labarin cewa kiyama ba za ta tabbata ba sai an samu wasu jama'u daga cikin al'ummar sa sun koma bautar gumaka. Kuma abu ne wanda yake ya tabbata a yau, duk inda kai sasannin duniya, kudu da arewa, gabas da yamma, sai ka samu jama'ar da suke bauta ma wani ba Allah ba. Kan waɗanda suke bauta ma kaburra da sunan cewa salihan bayi, wanda za su zo suna ma kabari sujada, suna roƙon wanda yake cikin kabari biyan bukatunsu, wanda ibada ce wadda ba wanda ya cancanta a sarrafa masa, face Ubangiji subhanahu wata'ala, sai su zo suna sarrafa ma wani bayi, suna sarrafa ma wasu bayinsa. Da waɗanda suke bauta ma shaidanu, suke ma aljani yanka, da waɗanda suke roƙon wani ba Allah ba, duk inda ka je sasannin duniya a yau sai ka samu mushrikai waɗanda suke bauta ma gumaka. Saboda kar mu manta bayani ya gabata, in aka ce gunki, duk abin da ake bauta masa koma bayan Allah sunan shi gunki. Shine yace wa hatta ta'budu fi'amu min ummati al-awsan, yace har sai an kai wasu jama'u daga cikin al'umma ta suna bauta ma gumaka. An gane ko? Zaka ga mutun ya rata ya hutan wani abu ya shi, cewa wai in wannan hutu yana wurin shi, ma'ana kasancewar wani hadari ba zai same shi ba, wata musiba ba za ta same shi ba, kamar yanda ake lika ma mota ko a lika ma babur da abin da ya kama da haka, ko cewa in ka kama hoton a cikin gida gobara ba ta tashi da wasu abubuwa da suka yi kama da haka. Kaga wannan duk wanda ka ɗauki ka ba shi wannan matsayi, to ka daidaita shi da Allah, ka zama mushriki, saboda haƙƙi ne na Allah ka ɗauka ka ba wani bawan shi. Domin Allah ya faɗa wa in yamsaka Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli, janyo amfani da ije tsanani ko yaye shi abu ne wanda ke hannun Allah, ba wanda ya isa ya janyo ma kansa amfani balantana ya janyo ma wani ko mun kankantar shi, ba wanda ya isa ya ije ma kansa tsanani ko ya ije ma wani ko ya yaye ma kansa ko ya yaye ma wani in banda Allah subhanahu wa ta'ala. Sai ya ce wa innahu sayakunu fi ummati kadhabuna salasuna, maza Allah ya ce da sannu wato tatattun maƙaryata guda talatin, maza Allah ya ce za su kasance a cikin al'ummata, tatattun maƙaryata talatin, maza Allah ya ce za su kasance a cikin al'ummata. Maza Allah ya ƙayyade mana adadin su cewa su talatin. Sai ya ce kulluhum yaz'umu annahu nabiyyu, kowanne daga cikinsu yana rai cewa wai shi ma annabi ne, Allah ya aiko shi. Ya ce wa ana khatamun nabiyina, alhali ni ko ni ne cikamakin annabawa, la nabiyya ba'di, manzon Allah ya ce babu wani annabi baya nan. Kaga babu ƙaryar da ta wuce mutum yayi da awar annabta ya ce annabi ne, Allah ya aiko shi. Babu ƙarya sama da mutum ya yanki ƙarya ya danganta ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala, babu ƙaryar da ta wuce wannan. Don haka Allah ya haɗa ta da shirka abu ɗaya. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighayri al haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sulthana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun. Shine yace wa innahu sayakunu fi ummati kadhabuna thalathuna, manzo Allah yace ta tattun maƙaryata guda 30 da sannan za su kasance a cikin al'ummata. kulluhum yaz'umu annahu nabiyyu, kowanne daga cikin su yana raye cewa shi ma annabi ne, wai Allah ya aika shi. Sai yace wa ana khatamun nabiyina alhali ni ko ni ne cikamakin annabawa, la nabiyya ba'di, babu wani annabi bayana. Wanda in ka dauka waɗannan makaryata tun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana rayi suka fara bayyana, irin su Musailamatul Kazzab, wanda an gane ko yayi sansani a birnin Yamama, yace shi ma annabi ne, Allah ya aika shi. In an faɗa masa cewa Allah ya yi wahayin wata sura ga annabi, ga annabinsa, shi ma sai ya ce an yi masa wahayin kwatancin wannan sura, sai ya ringa kokarin kwaikwayonta. Wanda shi wannan shaidani a zamanin Abubakar, Allah ya ƙara masa yadda, aka yaƙe shi, aka ƙare da fitinar shi. Wanda a yaƙar Musailamatul Kazzab sai da aka kashe mahaddatan Al-Qur'ani sama da mutum 70, wanda shi ne sababi na farko wanda ya kai Abubakar tare da samun shawara ta Umar akan cewa a tattara Al-Qur'ani gode don kada Al-Qur'ani ya tozarta. Wannan tun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana raye da awar annabta, shi Musailamatul Kazzab. Haka nan akwai irin su Al-Aswadul Ans, irin su Zarqaul Yamama, dukkan su waɗannan sun yi da awar annabta. Sai ya ce wa ana khatamun nabiyina alhali ni ko ni ne cikamakin annabawa, la nabiyya ba'di, babu wani annabi bayana. Kenan wasu sun riga sun bayyana, wasu kuma wato nan gaba ne ma za su bayyana, har sai an kai tunda kiyama bata tashi ba, manzon Allah ya bada labari amma bai kayyade ba cewa ga zamanin da za su bayyana. Kenan ya bada labarin cewa dai su 30, kenan wasu sun gabata, wasu kuma za su biyo baya. Sai ya ce wala tazalu qa'ifatun min ummati 'ala al-haqqi mansura, yace wata jama'a daga cikin al'ummata, manzon Allah yace ba za ta gushe ba halin tana abin taimaka ma akan tabbatar da gaskiya. Wannan kuma albishir ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba mu don kar mu yanke kauna, cewa a cikin al'ummarsa, kenan al'ummarsa ba za ta gushe ba, kenan a cikin al'ummarsa shine yace za a samu wata jama'a, kenan wala tazalu qa'ifatun min ummati, wata jama'a daga cikin al'ummata ba za ta gushe ba, mansuratan, halin tana abin taimakawa, alal haqqi, akan tabbatar da gaskiya. Shine Hausawa suke cewa ko duniya ta lalace ba a rasa na kwarai, kenan duk gurbacewar duniya da za ta yi, to mutanen kwarai akwai su, ba yanda za a yi a rasa su, waɗanda suke kan gaskiya kuma suna kokarin tabbatar da ita. Manzon Allah ya ce la yadurruhum man khazalahu, duk wanda wato kinihin yi musu makalkashiya da sabula da kafar angulu, manzon Allah ya ce la yadurruhum, ba yanda za a iya cutar da su, duk wanda zai musu zagon kasa, manzon Allah ya ce bai saba cutar da su, wala man khalafahum, ko wanda ya saba musu yayi hannun riga suka yi gabas shi yayi yamma, manzon Allah ya ce ba zai iya cutar da su ba. Hatta ya atiya amurullahi tabaraka wa ta'ala, har sai an kai lokacin da al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala ya zo, shi ne gab da alkiyama, lokacin da Allah yake karɓar rayuwar dukkan wani mumini, duk wani mumini Allah zai karɓi rayuwarsa, ba wanda zai rage sai lalatattun jama'a, wanda kuma akan su ne alkiyama za ta tabbata. Sai an zo gab da alkiyama, duk wani kwarai gaba ɗaya Allah zai tsince su, ba wanda zai rage sai mutanen banza, wanda kuma akan su ne alkiyama za ta tabbata. Shine yace hatta ya atiya amrullahi tabaraka wa ta'ala, har sai al'amarin Allah ya girma da daukaka, wato ya zo shine wato gab da alkiyama. To dan haka wannan kasancewar alkawali ne na Allah, al'amari a hannun Allah yake. Kenan su waɗanda suke kan gaskiya, duk haduwar da za a yi da duk makalkashi yadda za a musu, ko da duk duniya za ta yi ca a kansu, to ba yanda za a yi ta gama da mutanen kwarai, suna nan kamar yanda suke, alkawali ne Allah yake na cewa zai taimaka musu akan tabbatar da gaskiya. dan haka kullun ya zamanto kai famar ka shine tabbatar da gaskiya duk wanda yake famar tabbatar da gaskiya to ya tabbata cewa taimakon Allah subhanahu wata'ala na tare da shi duk duniya inda za ta hadu akan shi to sun yi kada kamar yana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa alam anna al umma law ijtama'at ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qadkatabahu Allah alayhi domin alƙawari ne Allah ya inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumu al ashhad haka kuma Allah yace wala yansuranna Allahu man yansuru haka kuma ya fada inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumu al ashhad kuma haka yace ya ayyuhal ladhina amanu in tansuru Allaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum shine yace wala tazalu da'ifatu min ummati wata jama'a daga cikin al'umma ta ba za ta gushe ba alal haqqi mansura abin taimakawa ce akan tabbatar da gaskiya don haka ita wannan ana kiranta kenan al-ta'ifatul mansura wasu malamai suka ce sune ahlul hadis to amma in aka ce ahlul hadis ba ana nihi ba ahlul hadis kawai a bangaren ilimin hadis an gane ko a'a in aka ce ahlul hadis sawa'an wanda ya kula da haraka ta hadisi ilimi na hadisi ko malami ne wanda ya kula da haraka ta fiqh ko tafsiri shi dai a takaice mabiyin alqur'ani da sunna sawa'an malamin hadisi ne ko malamin fiqh ne ko malamin tafsiri ne to ya shiga karkashin wannan jama'a duk wanda yake bin alqur'ani da sunna to yana cikin da'ifatul mansura shine yace la yadurruhum man kazalahum duk wanda yake musu makalkashiya yake musu safula da zagon kasa baya iya cutar da su wala man kalafahum ko wanda ya saba musu yayi hannun riga da su kenan suka yi gabas yayi yamma kenan ya zamanto yana adawa da su yana yakar su hatta ya ati amrullahi tabaaraka wa ta'ala har sai an kai lokacin da al'amarin Allah mai girma da daukaka yazo shine gab da alkiyama lokacin da Allah yake karbi rayuwar duk wani mumini ba wanda zai rage sai lalatattu kuma kansu alkiyama za ta tabbata shine malan na fada fihi masail akwai mas'aloli a karkashin baba al-ula tafsiru ayatin nisa mas'ala ta farko fassara ta ayat dake cikin suratul nisa wanda bayani ya gabata akan ta allam tara ilal ladina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wa taghuti wa yaquluna lil ladina kafaru haula ya ahada minal ladina amanu sabila an gane ko wanda ayat tana tabbatar mana cewa yanda ƴan mushan suke bauta ma gumaka da yahudawa to haka wannan al'umma sai an samu waɗanda suke bauta ma gumaka don manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yace lalle ne za ku bi hanyar waɗanda ke gabaninku na al'umma irin yanda ta kalma suke dabrantar juna manzo Allah yace kai inda ɗaya daga cikin su zai shiga ramin damu to a cikin wannan al'umma ta wasai an samu wanda zai iya kutsawa shi ma ya shiga sahabai suka ce ya rasulullahi wa kake ni yahudawa da ƴan musha manzo Allah yace to in ba su ba wa nake ne kaga yanda yahudawa suke bauta ma gumaka to haka a cikin wannan al'umma sai an samu yanda ƴan musha suke bauta ma gumaka haka a cikin wannan al'umma dan Allah ya faɗa kul hal unabiukum bi sharrin min zalika masubatan inda Allah malla anallahu wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa abada qagut ulaika sharrun makanan wa adallu an sawa'i sabil kuma haka anan yace alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wa qagut yu'minuna bil jibti suna imani da dabu shine sihiri wa faguti kuma suna imani da gumaka bautar gumaka sun yarda da ita sun amince mai sannan mas'ala ta biyu malam yace tafsiru ayatul maida wato fassara ta ayat dake cikin suratul maida kenan ita ce dai kul hal unabiukum bi sharrin min zalika masubatan indallah malla anallahu wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa abada taghut ulaika sharrun makanan wa adallu an sawa'i sabil ash-shahid wa abada taghut da wanda ya bauta ma gumaka suwane ne suke bauta ma gumaka sune wato yahudawa sannan mas'ala ta uku malam yace tafsiru ayatil kahf tafsirin aya wanda ke cikin suratul kahf qala allazina ghalabu ala amrihim lanattakizanna alaihim masjida, waɗanda suka yi rinjaye akan al'amarin ashabul kahf suka ce lalle ne zamu mai da kaburransu wato masallatai, suka gina masallatai akan kabarin ashabul kahf. Shin a cikin wannan al'umma babu waɗanda suke gina masallaci akan kabari? Menene mafi yawan su ma akan wancan al'ummu da suka gabata? Wani malami da yake diddiga akalla a cikin garuruwa na musulmi sai da yayi lissafa sama da masallaci 1000 da wani abu, masallatan da ke akwai kabura a cikin su. Ko wani wanda ake da awar walitaka a ce wali ne salihin bawa ne, in ya mutu sai su kawo su binne shi a cikin masallaci, ko kuma kabarin nashi a zo a gina masallaci akan kabarin, wanda ma'anar mai da kabari masallaci, duk wanda ya zo gindin kabari ya yi sallah to ya mai da wannan kabari masallaci. Kaga kenan wannan al'ummu ne wanda suka gabata, wanda suka yi rinjaye akan ashabul kahf suka ce za mu mai da kabarinsu masallaci. To haka a cikin wannan al'umma gaya waɗanda suke mai da kabari masallaci, wanda manzon Allah ya ringa la'antar Yahudawa da ƴan mushrik, qatalallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, yace Allah ya tsine ma Yahudawa da ƴan mushrik domin sun maida kaburran annabawansu masallatai. Kaga wannan ayoyi duka suna tabbatar mana cewa a cikin wannan al'umma sai an samu waɗanda za su juya hannun agogo bayan su koma bautar gumaka. Mas'ala ta hudu malam ya ce wahiya a hammuha, ita ce mafi mahimmancin dukkan waɗannan mas'aloli. Ya ce ma ma'anar imani biljibiti wa ƙwaho, menene ma'anar wato imani biljibiti da sihiri wa ƙwaguti wato da gumaka? Sai ya ce hal huwa itiqadul qalb, hal huwa itiqadul qalb, shin ƙuduri ne na zuciya? Mutum ya yarda da cewa sihiri gaskiya ne, ma'ana cewa abun ƙwarai ne shi sihiri, dole ka yarda da cewa tabbas ne akwai shi, domin amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kama shi. Shin abun ƙwarai ne? Duk wanda ya yarda da cewa sihiri abun ƙwarai ne, bautar gumaka abun ƙwarai ne, to wannan mutum ya kafirta, domin yarda da kafirci kafirci ne. Shine yace hal huwa itiqadu qalb, shin wai ƙuduri ne na zuciya? Aw muwafaqatu ashabiha ma'a buhubiha wa ma'rifati buhulaniha, ko kuma wato haɗin bada haɗin kai ga su waɗanda suke ɗan dabo da masu bautar gumaka, kuma tare da cewa kana kin wannan sihiri kuma ka san da cewa abu ne ɓatacce. In har ya kasance mutum ya bada haɗin kai da su kuma yana kin abin da zuciyarsa, kuma ya tabbata cewa wannan abu ne wanda yake ɓatacce, an gane ko biyi ƙudurin cewa sihiri cewa abun ƙwarai ne, bautar gumaka abun ƙwarai ne, in ya tabbatar da cewa kayan banza ne ba su dace ba, to wannan yana kan hadari fa, hadari wanda yake mai girma wal iyazu billahi, domin wannan yana iya kai shi zuwa kafirci, amma kai tsaye ba za a tabbatar da kafirci a kansa, amma yana kan hadari, hadarin da zai iya kai shi zuwa kafirci. Dan haka shine yace hal huwa itiqadu qalb, shin kuduri ne na zuciya? Kenan duk wanda yake kuduri da zuciyarsa cewa dabo abun ƙwarai ne, kamar yadda mutane suke faɗa ai asiri abun nema ne sai in baka nema ba, me ake ni asiri asihir? To kaga duk wanda ya dauki cewa sihiri asiri abun ƙwarai ne, to wannan ya kafirta. Haka duk wanda ya yarda da cewa bautar gumaka bauta ce, shi ma wannan ya kafirta. Kamar wanda zai yarda da cewa akwai wani addini kuma bayan musulunci wanda matsayin addini ne cewa Allah ne ake bauta ma, to shi ma ya kafirta. Duk wanda ya yarda da wani addini a matsayin addini kuma bayan musulunci, to ya kafirta, domin addinin da Allah ya yarda da shi ya amince mishi shine wato musulunci. Shi ne yace wa raditu lakum al-islam dina, kuma yace innal dina inda Allah al-islam, duk wanda ya yarda da cewa su waɗannan jama'u cewa su ma Allah suke bauta ma, an gane ko? To wannan ya kafirta. Me yasa? Saboda bautar gumaka suke, ba Allah ba suke bauta ma. Shi ne sai ya ce aw muwafaqatu ashabiha, ko kuma dacewa ma'abutanta, ma'ana su ƴan dabu da su waɗanda suke masu bautar gumaka ma'abudiha, tare da cewa yana kin wannan dabo da zuciyar shi, yana kin wannan shirka da ake, wa ma'arifati bi fulaniha, kuma ya san da cewa abu ne batacci, to yana kan hadari mai girma, hadarin da yana iya kai shi zuwa kafirci. Mas'ala ta biyar shine malam yace qauluhum innal kufara alladhina ya'rifuna kufrahum ahada sabila min almu'minin, fadar su da suke cewa lalle wai kafirai waɗanda kuma sun sani kafircin su, wai cewa wai sun fi mu'minai shiryuwa ga tafarki wanda yake na daidai, haka fa su Yahudawa suke faɗa ma kafiran Makka cewa wai su suke kan gaskiya, mabiyan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama su suke kan kuskure. Shi ne yace qauluhum, fadar su su Yahudu, innal kufara, lalle kafirai, alladhina ya'rifuna kufrahum, wanda su Yahudu sun sani kafircin su, suka ce wai ahada sabila su ne wai mafi shiryuwa ga tafarki akan mu'mini. As-sadisa, mas'ala ta shida malam yace wahiyal maqsudu bit tarjama, ita ce manufa wato game da yin wannan tarjama, wannan babi da malam yayi, anna hadha la budda an yujada fi hadhihi al-umma, lalle wannan al'amari bauta ma gumaka abu ne wanda ban makawa sai an same shi a cikin wannan al'umma, kama taqarrara fi hadisi abi sa'id, kamar yanda ya tabbata a cikin hadisin abu sa'id, manzo Allah yace wa hatta yace ta abu da fi'amun min ummati ya al-awsana, yace sai an samu wata jama'a daga cikin al'umma ta wato suna bauta ma gumaka, kuma haka hadisin abu sa'id kenan da yace an gane ko yawa, shine yace hatta ta abu da min ummati ya al-awsana, hadisin sauban kai shine yace kamata qarrara, kamar yanda ya tabbata fi hadisi abi sa'id, a hadisin abu sa'id wato al-khudri wanda shi ma ya gabata. As-sabi'a, mas'ala ta bakwai, sai yace tasrihuhu bi wuqu'iha a'ani ibadatul awsan, bayani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a fili bi wuqu'iha game da aukuwar bautar gumaka, shine yace a'ani ibadatul awsan, ina nihi bautar gumaka, kamar yanda yace hatta ta abu da wato fi'amun min ummati yal awsana, kuma kamar yanda yace la tattabi'unna, yace sanana man kana qablakum. As-samina, mas'ala ta takwas, malam yace al-ajabul ujab, wato mamaki mafi mamaki kenan, mamaki wanda ya kai matuka kenan, al-ajabul ujab, abun mamaki wanda yake mafi abun mamaki wanda ya kai matuka, shi ne yace khuruju man yadda in nubuwa, kullowar wanda ke da'awar annabta cewa wai shi ma annabi ne Allah ya aiko shi, shi ne malam yace mislul mukhtar, kwatancin wani da ake kiran shi al-Mukhtar ibn Abi Ubayd al-Thaqafi, wanda ya fito a birnin Kufa yayin rinjaye wato ga mutanen Kufa a zamanin wato khalifanci na Abdullahi ibn Zubair, ya bayyana cewa ai shi masoyin iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ringa kiran jama'a yana ziga su cewa su zo a shafan sa game da waɗanda suka kashe Husayn jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, jama'a suka mara masa baya ya ringa kashe waɗanda suka yaki Husayn, bayan haka kuma sannan sai yaudari jama'a yace ai shi ma annabi ne Allah ya aiko shi, Jibrilu yana zawa yana kawo masa wahayi, kuma suka yarda da haka, shine malai yayin misali yace mislul Mukhtar, kwatancin Mukhtar ibn Abi Ubayd al-Thaqafi, ma'a takallumihi bi shahadatayn, tare da cewa shi al-Mukhtar din kuma yana cewa fa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa tasrihihi, kuma yana bayyana bi annahu min hadhihi al-umma, cewa wai shi yana daga cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa anna ar-rasul haqqun, kuma ya yarda da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne wanda yake na gaskiya, wa anna al-qur'ana haqqun, kuma ya yarda da cewa al-qur'ani gaskiya ne, wa fihi, kuma gaya a cikin al-qur'ani anna muhammadan khatamun nabiyina, annabi Muhammad cewa shine cikamakin annabawa, ma kana muhammadun aba ahdin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyi, yana karanta wannan aya, amma wa ma'a hadha, tare da wannan yusaddaqu fi hadha kullihi, ake gaskata shi wai a matsayin shi ma annabi, ma'at tabadul wadi tare da kishiyantar juna a bayyane. In har ya yadda da alqur'ani to kaga ba maganar yayi da awar annabta, domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine cikamakin annabawa, babu wani annabi bayan sa. Kenan duk wanda yayi da awar annabta kenan ya kiyaye wancan magana. To da haka malam yace wannan mas'ala ce wadda take ta kai matuka a wajen mamaki. Sai yace wa qad kharaja al-muqtaru fi akhir ahdi as-sahaba, a ƙarshen zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kullu shi wannan al-muqtar ibn abi ubay wa tabi'ahu fi amun kaseera, jama'a masu yawa suka bi shi suka yarda da shi wai a matsayin shi ma annabi. At-tasi'a mas'ala ta tara al-bisharatu, al-bishr da manzon Allah ya bada bi annal haqqa la yazu, cewa gaskiya ba za ta gushe ba bil kulliya gaba daya a wayi gari, cewa babu ita babu alamar ta. To wannan bai taso ba, kama zalafi ma maza, kamar yanda gaskiya ta gushe wato a cikin abin da ya gabata a cikin al'ummu da suka gabata. Balla ta zalo alaihi qa'ifa, yace bari dai wata al'umma ba za ta gushe ba akan gaskiya kamar yanda manzon Allah ya faɗa. Al-ashira mas'ala ta goma, al-ayatul uzma babbar aya, annahum ma'aqillatihim, cewa su mu'minai tare da karancin su, la yadurruhum man khazalahum, duk wanda ya musu makarkashiya ya musu zagon kasa ba zai cutar da su, wala man khalafahum, ko wanda ya saba musu. Mas'ala ta 11 anna zalika sharda ila qiyamis sa'a, wannan sharadi ko har izuwa tashin alkiyama. An gane ko sharadi ne wanda har izuwa tashin alkiyama, na cewa in dai akan gaskiya mutane suke to Allah ya yi alƙawarin taimaka musu. Mas'ala ta 12 ma fihi min al-ayati al-azima, abinda ke cikin wannan bayani wato na ayoyi waɗanda suke masu girma, yace min ha ikbaruhu bi anna Allah zawa lahu al-mashariqa wal-magharib, wato labari da manzon Allah ya bada cewa Allah ya tattara masa gabacin duniya da yammacin ta. Wannan aya ce babban mu'jiza ce, gabacin duniya da yammacin ta Allah ya kusanto ma manzon sa yaga duk inda musulunci zai kai. Wa akhbara bi ma'ana zalika, manzon Allah ya bada labari game da ma'anar tattara masa gabacin duniya da yammacin ta. Fa waka kama akhbara, kuma abin ya tabbata kamar yanda ya bada labari. Sai yace bi khilafil janubi washimal, sabanin kudu da arewa wannan ba a nuna masa, amma gabacin ta da yammacin ta an nuna masa. Sannan sai yace wa ikbaruhu bi annahu udira kanzaini, wato da labarin da manzon Allah ya bada cewa an bashi taskoki guda biyu, dukiyar Kisra sarkin Farisa da Kaisar sarkin Rom. Haka kuma al'amarin ya tabbata. Wa ikbaruhu bi ijabati da'awatihi li ummatihi fi sunnati, da labarin da ya bada cewa Allah ya karɓi addu'ar addu'arsa game da al'ummarsa fi sunnati, wato game da abubuwa biyu Allah ya karɓi addu'ar. Wa ikbaruhu bi annahu muni as-salisa, da labarin da ya bada cewa an hana shi addu'a ta uku, shine rinjaye na makiya akan mu'mini. Wa ikbaruhu bi wuqu'is sayf, da labarin da ya bada game da cewa wato takobi za a zare shi a cikin wannan al'umma, in ku aka zare shi to har kiyama, cewa wannan takobi ba za a dauke shi ba, shine cewa annahu la yurfa'u idza waqa'a, cewa in har al'ummarsa suka zare ma junansu takobi to ba za a dauke ba har izuwa kiyama. Wannan ko ya faru ne kamar yanda bayani ya gabata tun lokacin kashe Usman, Allah ya kara masa yadda. Sannan sai cewa ikbaruhu bi ihlaki ba'dihim ba'dan, wannan ma aya ce mai zaman kanta da manzon Allah ya bada labarin cewa al'ummarsa junansu zai ringa halakar da juna. Wasabi ba'dihim ba'dan, kuma junansu zai ringa ribace juna, sai ku yaki jama'a ku ribace ƴaƴansu da matansu, cewa wai ku kun kama bayi. Sai yace wa khawfuhu ala ummatihi min al-a'immatil mudillin, da tsoron da yake ji ma al'ummarsa na shugabanni masu fatar da jama'a. Wannan ma aya ce, domin abinda manzon Allah ya faɗa babu abin da ya addabi jama'a a yau sama da shugabanni masu fatar da jama'a, malamai da mahukunta. Sannan sai yace wa ikbaruhu bi zuhuril mutanabbi'in fi hadhihi al-umma, da labarin da ya bada na cewa masu da'awar annabta za su bayyana a cikin wannan al'umma. idan aka ce al-mutanabbi wanda yake mai da'awar annabta shine yace wa ikbaruhu da labarin da ya bada bi zuhurul mutanabbiina bayyanar masu da'awar annabta fi hadhihi al-umma a cikin wannan al-umma sannan sai yace wa ikbaruhu bi baqa'i fa'ibatil mansura da labarin da ya bada cewa jama'a wadda take abin taimaka ma a bisa tabbatar da gaskiya za ta wazo har zuwa kiyama sai yace wa kullu hadha dukkan wannan abin da na zanu waka'a ya tabbata kama akhbara kamar yanda manzon Allah ya bada labari ma'a anna kullu wahidatin minha tare da cewa kowace ɗaya daga cikin waɗannan ayoyi abu adu ma yakunu fil uqul abu ne wanda yake mafi nisa wato a cikin hankula kana ganin cewa kamar ba zai iya yiwuwa ba yanzu kamar misali a yau a dauki a ce kamar yanzu Niger nan gaba za ta yaki America da Russia da Korea kaga abu ne mutum zai ce a hankalin shi yaushe zamu yi ci gaban da zamu yi wannan to duk abin da manzon Allah ya bada labarin ya tabbata wanda kuma kowanne ɗayan ka dauka a hankalce sai kaga cewa abu ne wanda ba zai yiwu ba amma sai ga ya tabbata kamar yanda ya bada labarin sannan sai mas'ala ta 13 sai yace hasrul khawfi ala ummatihi min al-a'immatil mubilin manzon Allah ya takaita jima al'ummarsa tsoron shugabanni masu batarwa su kadai ne yake ji mana tsoro mas'ala ta karshe sai yace at-tanbihu ala ma'ana ibadatil awsan wato fadakarwa a bisa ma'anar wato bauta ma gumaka in aka ce bauta ma gumaka bi ke banta ba da yi musu ruku'u ko sujada game da haka a duk wanda ka bi shi ya halitta maka abinda Allah ya haramta ko ya haramta maka abinda Allah ya halitta to ka maida shi Allah ka bauta masa nan insha Allah za mu takaita da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.